Suna kine azujiata Ina kine sahibata Auren kine manufata Hakin kine na baki gata Wataran watarana Zakai kikidana Matsayin matata Kece madarata Wataran watarana Zakai kikidana Matsayin matata Kece madarata Na matu Naga wannan rana Na matu Nace na matu Naga wannan rana Na matu
I like you I like you
When you're Allah daddy Your presence is daddy Your absence is touchy You're my happiness Your love is like waterfall No go play you like football Your birthday is on 34 I'll never forget Wataran watarana Zakai kikidana Matsayin matata Kece madarata Wataran watarana Zakai kikidana Matsayin matata Kece madarata Na matu naga wannan rana Na matu nace na matu naga wannan rana Na matu walle na matu naga wannan rana Na matu nace na matu naga wannan rana Na matu
I like you